Zero kukezi mana
Zahara King of the Beat. Prince Production.
You are my heart's desire. So me so ya 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 ringa my abaya. King of the guy. You look so fresh, you look so fine. Samba bugaria. Meze sama mbareke. Bayan na so ke ina zana ganke in har na bar komai nawa zanan baki kin sani show for your love I no go tire you are my heart desire yarinya me alkunya kin iya wanka da sanya tura
Beat Amsterdam Records.